ne ko at-tanaqul wa at-taqabul abinda ake kira tanaquli da kuma abinda ake kira taqabuli tanaquli da taqabuli wanda musamman a yanzu a zamanin cema al-lissafi musamman lissafi na zamani suna zuwa tanaquli in an fadi misali majmu'a a ce to kuma ga majmu'ar da take cikata ta zama ita ce tai munakara da ita kenan an fahimta yanzu misali aka ce ga majmu'a a to wanda take tanaquli ita ce wanda take cikata ko yaushe in ace misalan set A to complement na set A shine kamar tanaqulin sa muqabil ko shine wanda za a ce daidai a ce wannan masalan wannan set din is equivalent to this set to ya zama an samu taqabuli kenan shi yasa wannan masala ce ta mantiki amma tana shiga sosai sosai a yanzu a lissafi ma musamman lissafi na zamani wato abinda ya shafi wato set theory ko logical algebra da makamantan su ko at-tanaqul wa taqabul wa alam ka sani anna tanaqura cewa shi tanaquli inna ma yakunu bainal qariyataini yana zuwa ne tsakanin qariya biyu wa anna taqabuli inna ma yakunu bainal mufradaini yana kasancewa tsakanin kalmomin da suke mufradai awwala na farko at-tanaquru tanaquli huwa tilaful qariyataini shine a ce qariya biyu su bambanta bil ijabi was salbi misali daya ta ce mujaba ta zama mujaba daya kuma ta zama saliba yanzu misali aka ce zaidun qa'im sai kuma aka ce zaidun laysa biqa'im to lalle an samu tanaquli anan tsakanin qariyan nan guda biyu saboda bayan da za a ce zaidun qa'im a ce qariya ce sadika a ce kuma zaidun laysa biqa'im ita ma qariya ce sadika bayan da za dole sai dai ɗayan su ta zama sadika ɗayan su ta zama kaziba bi haisu ya katari sidqu ihdahuma kizbal uhra inda zama wadayan su sadika zai hukunta a ce daya ta zama kaziba wa sharduhu amma sharadin haka sharadin samun tanaquli ittihaduhuma shine ƙariyoyin guda biyu ya zama sun dayanta fi arba'ati umuri a abu hudu in sun bambanta a ɗaya daga cikin hudun nan to wannan ba wani tanaquli fil mawru'i su dayanta a mawru'i in sun saba a mawru'i to wannan ba tanaquli yanzu in kace zaidu qa'im kace amrun laysa biqa'im wannan ba wani tanaquli saboda ta farko tana magana akan me tana magana akan zaidu ne ta bifa tana magana akan amru ne shi yasa abu ne mai yiwa a ce amru yana tsaye zaidu yana tsaye amru ko ba a tsaye yake ba ya zama sun yaga kowace a cikin su gaskiya ce ko kuma ma misali a ce zaidin bi ne ga wannan zaidin ga wancan zaidu to yanzu kace zaidun qa'im kana nufin wannan zaidin sa misali akwai zaidu a ina a ce akwai zaidu a kulkul kace zaidun qa'im sai zama kuma akwai wani zaidun din a waruri kace zaidun laysa biqa'im kana nufin zaidu na waruri kaga wannan ba wani tanaquli tsakanin su ta yi zaidu na kulkul a tsaye yake zaidu na warura ko ba a tsaye yake ba an fahimta wal mahmuli sannan kuma su zamo sun dayanta a mahmuli yanzu in kace zaidun qa'im zaidun laysa bijalis to wannan ba wani tanaquli saboda mahmulin ya bambanta wannan qa'im ne wannan kuma qa'idu dan ka tabbatar da tsayuwa gare shi ka kore zama ai wannan da abu ne mai yiwa ya zama a a tsaye yake wanda da mun ma an san ai duk wanda yake tsaye ba a zaune yake ba ko wal zamani kuma su dayanta a zamani in an samu bambanci a zamani to ba tanaquli misali in kace zaidun na'imun sabaha zaidun laysa bina'imin masa'a zaidu yana bacci da safe zaidu ba bacci ba bacci yake ba da yamma to ai wannan ta yi dusu zama sun gaskata amma kace zaidun na'imun sabaha laysa zaidun laysa bina'imin sabaha to wannan bayan da za a yi su zama duk sun gaskata. Dole ɗaya su sadiqa ce, ɗayan su kuma kaziba ce. Wal makani, sannan su ɗayanta a makani. In ka ce wani sarki ne a gari kaza, wani ba sarki ba ne a gari kaza, wannan ai abu ne mai yiwuwa. Bace wani gwamna ne a jiha kaza, wani a jiha kaza ba gwamna ba ne, ba gwamnan jiha ba ne, wannan gaskiya ne, sai ya zama duk ya gaskata. Amma ka ce wani gwamna ne a jiha kaza, kuma wani a wannan jihar ba gwamna ba ne, to dole ɗaya daga cikin maganganun za ta zama ba sadiqa ba, dole za a samu kaziba a ciki. Falau kulta, nan da ya sawo ba wajen wo ba ne, gyara ne. Falau kulta, da ka ce zaidun alim, zaidu malami ne, wa zaidu laysa bi alim, zaidu ba malami ba ne, wa rata min zaidin fisani ta shasan ahar, ya zamo a ƙariya ta biyu da ka ce zaidu, ba wancan zaidun na farko kake nufi ba, wani zaidun kake nufi. To la yakunu fihi ma tanaqurun, a sannan sai a ce ba wani tanaquri a ciki, ba wani tanaquri a ciki, tunda mawru'in ya bambanta, bambancin mawru'in ya sa za a ce ba wani tanaquri a ciki. Wa kadhalika law arata fi idahuma ilmal fiqh, haka nan masalan da kace zaidun alimu, kana nufin zaidu ya san fiqh. Wa fil uhra, dayan ku da kace zaidu laysa bil bi alimi, ya zamo kana nufin ilmal mandiki, ilmin mandiki. To wannan ma tayi a ce ai wani ya san fiqhu, wani bai san mandiki ba, sai zama duk sun gaskata. La yakunu bainahuma tanaqurun, sannan sai zama ba wani tanaquri tsakanin su. Wa aira, kuma fi qaulika, inda kace ana anamu, ni ina yin bacci. Wa ana la anamu, ni ba na bacci. To shi ma tayi a samu tanaquri idan a wakaci daya kake nufi. Amma ya zama wakacin ya bambanta, ba tanaquri. Idza arata anamu fil layli, in kana nufin ina bacci da daddare. Wala anamu fin nahari, nan fin nahari ya fi kyau, ba fil layli ba. Ba na bacci da rana, la yakunu fi tanaquri. To ba ta naƙuri a ciki, sai zama ba ta naƙuri a ciki. Wato sai kuma tashi sharɗul khamisu, tunda ishar kamata ta hukun, sai mu tashi sharɗul khamis. Shi dai ta naƙurin nan muhimmi ne, yana cikin abin da yake yana da matuƙar muhimmanci, ko ya fi muhimmanci a ilimin mantiki. Saboda sau da yawa ta nan aka fi saurin gano ya za a rusa ƙariya, koko ya za a ƙarfafa ta. Wani lokacin akan samu a zahiri kamar tsakanin ƙariya akwai tanaquri, amma kuma in aka bincika sai a ga ashe ba tanaqurin, saboda sun saba a mahmuli ko mawru'i ko zamani ko makani. To sai zamo a ga ai ba tanaqurin. Wa abinda yake akwai a nan, ai an shafe sifa da mausufi gaba daya. Wala ya haya hayatan dayyibatan, ba zai rayuwa ta a ce ana munna da ita ba, dan wata rayuwar da yake ba rayuwa bace da ake munna da ita. Asalin rayuwa da za a kiranta rayuwa, rayuwa da ake munna da ita. Amma rayuwa wadda ba a munna da ita, shi mai ita ma cewa yake a kashe shi, a kashe shi gwamma, a kashe shi. Ai kaga ba rayuwa bace, sai a ce ba rayuwa bace. Shi yasa shi ma anan shine ake fada, ake nufi da abin da zai zo nan gaba. Nan gaba za a yi bayani akai cewa dangane da kaifiya ko kamiya. Sai in ya zama kaifiyar ta yi daidai, to anan kaifiyar ta bambanta. An fahimta? Yawa, shi yasa ba ta naƙure. Kaifiyar ta bambanta anan. Yawa, shi yasa ba ta naƙure. Rayuwa da ake kiranta rayuwa, ko za a ce mata rayuwa, rayuwa wadda ake ana munna da cewa ana rayu, amma rayuwar da mai ita kullun cewa ake shi gaskiya gwamma a kashe shi, ya gwamma ce a kashe shi, kaga ai ba rayuwa bace ko? A iya cewa ba rayuwa bace. ba a mutu ba, amma dai ba a rayu rayuwar da ake so ba. Shi yasa dan an ce ba ana raye ba, daidai ne. Shi yasa nan malamai suke cewa yana daga inda yake an shafe mausufi da sifar ma gaba daya. Wala ya haya hayatan dayyibatan, hayatan din shine mausufi, man'utun dayyibatan shine na'atun. To alhamdulillah, sai mu sallaku.